أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم جمعة 24 ربيع الآخر شكرا تا جبودا dari 444 hijriya wanda ya dace da 18 da watan 11 shekara ta 2022 miladiya eh zan muhara cikin karatukan da muke na aqida zan mu karanta wani littafi mai albarka wani littafi manzuma wanda take sananna ta shahar da manzumatul haq ta Sheikh Nasiruddin Sa'di rahimahullahu ta'ala manzuma ce wanda ta kumshi wannan bayanin aqida da kuma akhlaq ta kumshi aqida da akhlaq ga wasu ɗan nuskoki na abin nan guda 20 amma hanyar da zamu bi wajen raba su shine wanda ya kasance yana da ijaza ta wancan littafin da muka yi baya tana da baiti 65 sai Malam Suleiman kana da to Masaud wanda suke da ma ƴan gaba-gaba baki wanda yake da rabu guda 20 ce kana da to kana da to yawa sai ai gauga ka saboda lokacin namu hin malam kabiru ba da wani adadi can wajen mata ka kuma in ku yi raban tilka isan kismatin da yi za ka ku yi raban zalunci yawa ita wannan manzuma ta al-Imam Nasiru Sa'di manzuma ce wanda yayi ta akan ta tattaro kamar yadda zamu gani nan da ta wanda Sheikh Nasiruddin Sa'di yana daga cikin mu'asirun yana daga cikin malamai wanda suke bisu jima da rasuwa bayan ya rasu shekara ta 1956 miladiya shekara 66 da rasuwa Allah mashi rahama yana da mai littafin da yake shahara da shi shine Tafsirul Karimur Rahman ko tafsirin Al-Qur'ani da yake da takaitacce wanda talhisi ne tafsiri ne mulaqas wanda kuma yana biyan bukata yana daga cikin littafin da ake faddalawa cikin baban tafsiri tafsirin Qur'ani dan bayani takaitacce akan aya kuma ya biya maka bukata akan fahimtar ta wannan shine tafsirin shi da yake shahara da shi Allah ya mishi karbuwa yana da littafai da dama wannan yana daga cikin littafin shi to wannan manzuma bayan bismillah yake cewa hazihi manzumatun tastamilu ala aqsamut tauhid wannan manzuma ce wadda ta tattaro kashe-kashe na tauhidi na ilahiyya tauhidur rububiyya tauhidul asma'i was sifa da kuma shugabannin aqida ta ahlus sunna wal jama'a wadda aka yi ittifaqi akan ta da kuma zabura su akan tunani cikin halittun Allah da ayoyin shi da suke nuni akan samuwar Allah da sunayen shi da siffofin shi kuma ta tattaro akan at-takhalluq bil akhlaqil jamila mutun ya dabi'antu da dabi'a wadda take nagari masu kyau wata nazuhu anil akhlaqir razila da kuma mutun ya nisanta gami da dabi'uwan da suke mummuna iz hazihi al-umur da yace dan saboda wannan lamurra usulul umur ummahatuha ita ce asalin ilimi kuma da shine jagora wa ita shine Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di jazahullahu ta'ala khairan wannan ita ce abiyat din wanda bai samu bai matsa wajen wanda saboda na hudo shi dan ina buƙatar a karanta akwai masu littafin a hannunsu wanda yake da wani kusan shi sai je kusa da shi a ƙarshe kuma ina aika tana aika safa biyar ce kawai ko hudu ma za a ci mutum sai ya hudo ta farkon wannan manzuma yake cewa fa ya sa'ilan an manhajil haqi yabtagi suluka tariqal qawm haqqan wa yas'adu ta'ammal hadaka allahu ma qad nazamtu ta'ammal man kana lil khalqi yaksidu nuqirru bi anna allaha la rabba ghayruhu ilahun ala al arshil azim mumajjad wa nashhadu anna ila anna أن الله معبود الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد فلله كل الحمد والمجد والثناء فمن أجل ذا كل إله كل إلى الله يقصد تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد تنزه عن ند وكف مماثل وان وصف ذن نقصان جل الموحد ونثبت اخبار الصفات جميعها ونبرأ من تاويل من كان يجهد فليس يضيق الاقل كنه صفاته فسلم لما قال الرسول محمد هو الصمد الآلي لعظم صفاته وكل جميع الخلق لله يسمد علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد هو الحي القيوم ذو الجود والجنى وكل صفات الحمد لله تسند أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد ويبصر ذوات الأوالم كلها ويسمع أصوات العباد ويشهد له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق تشهد ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد نزم مسأي كارن تبيتك مشغى فسرش wannan sharhin tane wanda dalibin shi Sheikh Dr. Ahmad bin Abdul Rahman al-Qadi yayi takaitaccen sharhi wanda ya buƙata ma tana da wuduhi da fitowa rishin kalmomi masu wahala zahiri ƙararra wanda koda babu sharhi mutun yana iya fahimtarta Allah mushi rahama yake cewa ya sa'ilan ya kai mai tambaya amman hajjal haqi gami da yabtagi yana nema amman hajjal haqi gami da hanya ta gaskiya suluka dariqal qaum shiga hanya ta mutane ta magabata na gari haƙan da gaskiya wai tsari kuma ya samu arziki ta'ammal ka nura hadakan lahu Allah shiryar da kai ma karna zamtuhu abinda na tsara shi na waƙe ta'ammal ka nura ma kad kana lil haqi yaksudu man kana kai wanda ya kasance ya kasidu lil haqi yana nuhatar gaskiya da manuhar gaskiya na yi ta yace nuqirru muna tabbatarwa bi anna Allah nan wani ne ya tambaye shi akan ayi mushi ta manzuma ta tauhidi sai ya mushi wannan yace nuqirru muna tabbatarwa bi anna Allah cewa shi Allah la rabba ghayruhu babu wani abun bauta wani shi ilahun Allah ne wanda yake mumajjadun abun daukakawa alal arshil azim akan al arshi wanda yake mai girma yace wa nashhadu kuma muna shaidawa anna Allah cewa shi Allah ma'buduna shine abun bautan mu allazi nukhassisuhu bil hubb wanda muke kebanta shi da so zullan wajen kaskantar da kai kuma wani furidun muna kadaita shi da bauta yace fa lillahi kullul hamd dukkan wani nau'i na godiya ya tabbata ga Allah wal majid da daukaka wa sana'a da yabo fa min ajli zadan saboda wannan ne kullun kowa ya kasidu yana nuhata ila Allah zuwa ga Allah yace mutasabbihul amlaku wal al-amlaku mala'iku tusabbihuhu suna yi mushi tasbihi suna tsarkake shi da dukkan wasu abubuwan da ke cikin su wal ardu was-sama da kasa da sammai wa kullu jami'ul khalqi dukkan halittu gabaki dayan su haƙan da gaskiya wa tahmidu kuma suna gode ma Allah madaukin sarki tusabihu lahu samawati sab'u al-ardu wa man fihin kuma yadda Allah ya faɗa yace tanazzaha an-niddin Allah ya tsabtata ya tsarkaka gami da kishiya wa kuf'in da wani mai kama da shi mumasilin kuf'in mumasil da wani kini mai kama da shi wa an wasfin kuma ya tsarkaka gami da wata siffa zinnu kusana ta tawaya jallal muwahhadu Allah abun kadaitawa ya daukaka gare ta duk wata siffa tana kasa ba nasaba ma Allah yace wa nusbitu akhbari sifati muna tabbatar da labarai na siffa hadisai na siffa da suka zo jami'a ha gabaki dayan su wa nabara muna kubuta min tawilin gami da tawili na man kana yajhad wanda ke musu wanda idan siffa ta zo ta Allah an ce yadullah ya ce qudratullah an ce kaza na Allah ya ce kaza ya ce muna kubuta gami da wannan tawili wanda wannan shine manhaj ahlul haqq yace fa laysa yudiqul aqlu kunhu sifati alaqalu hankali laysa yudiqu bayya iyawa kunhu sifati haqiqanin siffa ta Allah kamar yadda mai risala yayi magana a muqaddimar shi yace fa sallim lima qala rasulu muhammadu ka sallama gami da abinda annabi muhammad ya faɗa kawai duk abin da yazo ko aya ko hadisi abin da ya shahi sha'anin Allah kaka ce bincike zaka tsayayi a ce to yaya yake ya za a ce Allah kaza za a ce kaw sallama wa ita ce taka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tafakkaru fil makhluq wa la tafakkaru fil khaliq ku yi tunani cikin sha'anin abin nan halittu ba cikin sha'anin Allah ba yace huwa samadul ali shine abin nufi da bukata al ali madaukake ne izm sifati dan girman sufofin shi wa kullu jami'ul khalqi dukkan halittu gabaki da yasmudu lillahi suna nuhatar Allah da bukatun su dan ya fade shi shine Allahu samad yace aliyun Allah madaukaki ne ala ya daukaka zatan a wajen zatin shi wa qadaran hakanan daraja shi wa qaharuhu hakanan kuma rinjayen shi yayi rinjaya ko alqahiru fawqa ibadi shine marinjayi saman bayan shi qaribun kuma makusanci ne mujibun mai karbawa ne bilwara kuma gami da talikai halittu mutawaddidun mai kauna ne mai son sani Allah yahi uwa yadda take son danta Allah yahi son bayin shi da halittun shi sama da wannan son da suke mata kamar da annabi ya faɗa cikin hadisi nace huwal hayyu shine rayayye wal qayyum shine dawwamamman sarki mai tsayuwa akan lamarin bayu zuljud ma abucin kyauta wal gina da wadata wa kullu sifatil hamd dukkan sifofin Allah dukkan sifofi na yado tusunado ana danganta su lillahi ga Allah duk wata sifa ta yabo ta tabbata ga Allah yace a hada bi kulli khaliqi ilman wa qudratan ya kewaye dukkan halittu gabaki daya ta huskar ilmin shi kuma ta huskar ikon shi wa birran kuma da birrin shi kyautatawa shi wa ihsanin da kyautatawar Allah yace ta kewaye dukkan halittun shi fa iyahu na abudu shi muke bauta ma kawai dan saboda wannan sifofi da ya hada yace wayi busir zawatil azratil awalimi Allah yana garin kwayar zarra ta duniya kullaha gabaki dayanta wayasma'u kuma yana jin aswatil ibad sauti na bayu wayashhadu kuma yana shaidawa ya tabbata cikin wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sun taho suna cewa ai ku dan sassauta muryarku kan Allah Annabi Muhammad ya ji sai Allah ya sauko da hayar da take masa raddi akan haka yace wa nashhadu muna shaidawa annallaha cewa Allah yanzu yana saukowa fidduja a cikin tsananin duhun dare adduja shine duhun dare ne tsanani kama qala ta ne sharhi ce shi yasa nake yace lahul mulku wal hamdu lahul mulku mulki ya tabbata ga Allah wal hamdu al muhid bi mulkihi da kuma godiya wadda ta kewaye mulkin shi yace wa hikmatuhul uzma hikimar Allah wadda take mai madaukakiya hal khaliqu halittu tashhadu biha suna shaidawa da wannan kowa ya tabbatar ya shaida da cewa Allah mai hikima ne wannan shahadu kuma muna shaidawa annallaha cewa Allah yanzu yana saukowa fidduja a cikin duhun dare kama qalahul mab'us bil haqqi ahmadu kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma faɗa da gaskiya kamar yadda faɗa cikin hadisin bukhari mun wuce shi yanzu rabbuna tabaaraka wa ta'ala kullu ilayhi hina biqasul awwal min al-layl wannan shahadu muna shaidawa annallaha cewa Allah arsala rusulahu ya aiko da manzannin shi bi ayatihi da mu'jizojin shi ta hadisi suna shirye sawa turshir suna shiryar da mutane annabi yana cewa babu wani annabi da yazo gaba na sai an bashi aya mu'jizar da take sawa mutanen zabanin shi dole su yi imani da shi yace ni abinda aka bani na mu'jiza shine wahayin da Allah ya bani shine alqur'ani mafi girman abin nan mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa fadala bainar rusuli Allah ya fifita tsakanin manzanni wal khalqi da halittu kullihim gabaki dayan su bi hikmatihi da hikimar shi jallal azimul muwahhadu al azim mai girma al muwahhadu abun kadaitawa da ibada jalla ya daukaka Allah manzanni ma cikin bakara na ce tilka rusul faddalna ba'dhum arba'dhum ala ba'd wannan manzanni mun fifita wasu bangaren su akan bangare ko da cikin manzanni ba matsayin su daya ba yace fa afdalu khalqillahi mafificin halittun Allah fil ardi was samaa cikin sama da ƙasa nabiyul huda shine annabin shari'a wal alamin da talikai muhammad shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wannan sananne ne yace wa khassalahu arrahmanu Allah arrahmanu mai rahama yake bance shi ashabu sahabban shi ula wa anda aqamul huda suka tsaida shari'a wa dini da addini haqqan da gaskiya wa mahadu kuma suka shinhuda addini dan ba sahabbai ba addinin annabi sallallahu alaihi wasallam da bai iso gare mu ba yace khairul nas qarni summal ladzina yalunhum summal ladzina yalunhum yace fa hubbu jami'ul ali san dukkan iyalan gidan annabi wa sahabu da sahabbai inda na a wajen mu ma'ashar ahlul haqqi mu ma abuta gaskiya faradun muakkadun farilla ce mai karhi san iyalan annabi da sahabban annabi wajibi ne farilla ce yace wa min qawli ahlul haqqi na daga cikin magangana ta malaman gaskiya anna kalamuhu cewa zancan Allah huwa lafzi shine lafzi wal ma'ana jami'an da kuma shine ma'ana gabaki daya mujawwadun wanda yake aka abun ga abun tajwidi gyarawa wanda yake magana ce gyararra ta maganar Allah madaukin sai kalmar tajwidi an dauko ta ne daga kyautata abu to maganar Allah ta kasance lafazinta da ma'anarta duka daga Allah ne sabani akwai wanda suka tai akan maganganu wanda suke cewa ai maganar Allah lafazin ne ba lafazin ba daga Allah bane ma'ana annabi ne ya abbara abun ta'abiri ne na annabi qur'ani yace wa laysa bi makhluqin maganar Allah ba abun halitta bace wa anna li khalqihi bi qawlin ka qawlillah yace ya za a samu maganar Allah ta zama kamar maganar halittun shi izhu a ma'ana ba za a yi haka ba izhu amjadun shine mafi girma shi Allah madaukin sarki ko kuma shi Qur'anin wanda yake shine Al-Qur'ani mai girma yace wa nashhadu kuma muna shaidawa annal khayra wa sharra kulluhu cewa alkhairi da sharri dukkan shi bi taqdirihi da qaddarawa Allah ne wal abdu yas'abawa kawa yana aiki ne wa ijhadu kuma yana kokarin shi kawa kai al'akhzu bil asbab amma qadartawa alkhairi da sharri Allah shi yake qadarta abin shi sabanin qadariya da suka ta cewa la qadara wal amru unuf ba qadara kawa lamari haka yake faruwa kicibus yace wa imanuna qaulun wa fi'lun wa niyyatun imanin mu ma'abuta gaskiya ce hada ce kuma aiki ne kuma niyya ce min alkhair na alkhair wa ta'ati da da'a fiha a cikin su nuqayyad da shi muke kayyadewa kamar yadda magana ce sananna annal iman qaulun wa amalun kamar yadda yazo cikin bukhari mun gaba bai guda yace wa izdadu imani yana karuwa bi ta'ati da biyayyar Allah ma a tarki mana ha tare da barin abin da Allah ya hana wa yanqusu bil isyan kuma imani yana raguwa da saban Allah jazman tabbas ne wannan waye fusudu kuma yana baci mutun yana ta yawan aikin sabo yazo cikin hadisi ba zai gushe ba ana das na baki a zuciye shi ai das na baki har sai ya kasance wa huwa ranul ladzi zakara Allah ta'ala fi kitabika la barana ala qulubihim shine tsatsar da Allah ya fada yace nuqirru mina tabbatarwa bi ahwalil qiyamati kulliha da halaye na kiyama gaba daya wama ashmalatu daru haqqan da abunda gidan lahira ya tattaro gaba ɗaya mun yarda da shi wa nashadu kuma muna shaida da mizani da haudi da dukkan abubuwa gabaki ɗaya jumlatan mun yi imani da su yace tafakkar bi asaril azimi kai tunani da al athar gurabana al azimi na mai girma al asaril azim asar masu girma wa ma hawatu mamalikuhu da abunda mulkin Allah ya tattaro al uzma wanda suke masu girma la allaka turshadu wan meyiwa tarshidu meyiwa ka samu shari'a wannan Allah madaukin sarki abin da ya shinhuda na halittu sammai da kasai da duwatsu dukkan sun ka tsaya ka sa tunani gura bane da suke nuna samuwar Allah yace alam tar hazal lailu iz jaa muzliman zai ba mu misali yace baka gaba wannan dare lokacin da yazo cikin duhu fa aqaba hujayshin min asbihi yadurdu jayshin min asbihi usmaya kana asba aqaba hu suka biyo bayan shaydarun suna kore shi dare yana nan da kadan kadan da kadan kadan sai Allah cikin tadarruji sai ya hudda shi haye sayo wuni ya taho ba kawai kuna cikin duhu bayan na kufirkin yan Nijela ka ake cirewa a maido muku haske gami daya fuji atan inda haka nan Allah yake ma dare da wuni da idan kowa ba inda zai ji amma sai da saboda hasken rana haske ne mai tsanani a ce ana cikin duhu kawai a naso ta kowa tashi to sai Allah yake bin da tadarruji da bi da sannu kamar yadda haka cikin sanhi idan Allah zai shigo mana da sanhi ko zai shigo da zahi mun ga yadda yake yin shi da kadan kadan da kadan kadan dan kiyayewa akan lahiyar mu wanda inda ya ga dama ana cikin zahi kawai sai dauke shi a dare ɗaya zubo wannan wanda wannan zai cutar da jiki sama da yadda yake cutarwa yace ta'ammal bi arja'is sama'i jami'aha kai tunani gami da sasannin sammai gaba daya kawakibu ha taurarun tawqaratun ga tsananin haske ta taraddad suna ta kai kawo alaysa li hadha muhdisun shin wanda wannan basu da wani wanda ya fare su mutasarrifu mai tahiyyar da lamarin su ma'ana tabbas suna da mai farar da su kuma suna da wanda ke tahiyyar da lamarin su yace hakimun shine mai hikima alimun masani wahidun makadeci mutafarridun wanda ya kadaita da bauta bala haka ne wallazi bil haqi atqana suqaha sunaha ina rantsuwa ga Allah da gaskiya ya kyautata halitta su wa auda'a hal asraru kuma ya sanya musu sirri a cikin su to lillahi tasharu dukkan su suna shaida akan cewa akwai Allah duk wannan abubuwan da ya zano masu nuni ne akan cewa akwai Allah wa fi nafsi ayatun a cikin karan kakka akwai ayoyi alamomi da suke nuna girman Allah yace wa fiha ajaibun kuma a ciki akwai abubuwan mamaki biha yu'rafu Allahu da ita ake sanin Allah al-azimu mai girma wa yu'badu kuma wanda ana ake bauta mishi kamar yadda Allah yake cewa cikin surata Fusa sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim a cikin gashi nan sama ban mishi alama ba wa fil ardi ayatun a cikin kasa akwai ayoyi alamomi da suke nuna girman Allah liman kana muqinan ga wanda ya kasance mai imani ne dangane yace wa matan faul ayatu ayoyi ba za su yi amfani ba man kana yajhadu ga wanda yake yin juhudi da wanda yake musu ayoyi da alamomin da Allah ya sa sammai da kasai da duk wannan abubuwan da aka zano ba za su yi mishi amfani ba wa matugul ayatu wa nuzur an qaumin la yu'minun ba za su yi amfani ba yace laqad qamatil ayatu tashhadu annahu alamomi sun yi tsaye suna ta nunawa cewa shi Allah ilahun azimun Allah ne wanda yake mai girma fadluhu farashir mai girma ce laysa yanfadu kuma faralashi batta karewa fadluhu laysa yanfadu faralashi batta karewa yake cewa faman kana min garsil ilahu ajabahu duk wanda ya kasa walaysa liman wallahu adbara musidu faman kana duk wanda ya kasance min garsi lahi gami da shibka ce ta Allah madaukin sarki ajaba huto zai amsa mushi wanda Allah shi ya shiddashe ka shi ya shibka ka shi ya halice ka yace amma walaysa liman walla ga wanda ya bada baya babu wanda ya isa wa adbara ya juya ya bada baya musidun wani mai bashi arziki ma'ana walaysa musidun liman walla wa adbara babu wani wanda ya isa ya arzutar da wanda ya bada baya ya ba da'awa baya bai amsawa mutum bai isa shiryar da shi ba yace alayka bi taqwallahi na hore ka da tsoran Allah yace fi fi'li amrihi cikin aikata lamarin shi wa tajtanibul manhiyu anhu wa tubidu kuma ka nisanci abinda aka hana ka nisance shi kai nesa da shi wa kun mukhlisan lillahi ka kasance mai tsarkake ibada ga Allah wa hazar minar riya ka kusa ka nisanci riya wa tabi rasulullahi kai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kunta ta'budu in zaka bauta ma Allah yace tawakkal ala arrahman ka dogara da Allah mai rahama haqqan da gaskiya wa siqbihi ka al'aminta da Allah li yakfika ma yuguni ka dan ya wadatar da kai ga abinda zai wadace ka haqqan da gaskiya wa tarshid kuma ka shiriya wa tawakkal ala alhayy allazi la yamut yace tabassar anil isyan tasabbar kai hakuri anil isyan gami da saban Allah wasbir tasabbar ka azama kanka hakuri da karhi ma'ana shine asa tashdid wasbir kuma kai hakuri li hukumihi ga hukuncin shi wasabir ala ta'ati ka ƙara yin hakuri akan biyayyar Allah Allah ka tasadu mai yiwa ka samu la'allaka ma'ana mai yiwa ka samu arziki na duniya da lahira yace wa kun sa'iran bainal makhafati war raja wa kun ka kasance sa'iran mai tahiya ne bainal makhafati tsakanin tsoro war raja da kauna kana tsoron azabar Allah kuma kana kwadayin rahamar Allah yace huma ka jana haida irin su kamar huka huki ne na tsuntsuhi na taksidu lokacin da ya tashi da kannuhata al khawf war raja'a kasance kamar huka hukin tsuntsu ne su zamana daidai ka a samu wani yahi wani yace wa kalbaka tahirhu zijiyaka ka tsarkake ta wa min kulli afatin daga ta kowane alloba wa kun abadan an aibihi ta tafakkadu ka kasance har abada ta tafakkadu kana bincike an aibihi gami da aibin zuciyarka kai ta neman bincike akan kuskurakuranka dan kai kokarin gyara su sabanin abin da muke ya shiga bayanin kuma akhlaq dan da masunta manzuba manzumatul haqq fil tauhid fil aqidati wal akhlaq wal akhlaq ne yake tamma yace a lokacin da zuciyarka ta kake kokarin neman gyara ta to kai ta binciken kurakuranka sabanin abin da muke kurakuran naka kake taushiya ka rika hango na wani nemakin kai ka dubi naka ka gyara su sai ka hango na wani ina ga ba ta karewa raba ta bizan mi zan mu samu mukama nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara yanzu mu tashi baiti na 43